Hukumomin tsaro a jihar Plateau sun buƙaci al'umma da ke ciki da wajen jihar ta Plateau da su gargaɗi matasa da ke neman tada na zaune tsaye a jihar su kuma rungumi zaman lafiya. Kiraye-kirayen ya biyo bayan wata hatsaniya ne a wasu unguwannin cikin ƙwaryar Jos wanda ya kai ga rasa rayuka da ƙona gidaje da ya zuwa yanzu ba tantance ba. A cewar kwamandan rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau, Major General Augustine Agundu, lamarin ya kasance da takaici ganin zaman tattaunawa da suka yi da matasan ƙaramar hukumar Jos ta Arewa a Laranto kwatsam sai wani rikicin ya sake barkewa.
Certainly some miscreants and some criminals might want to seize on due advantage and opportunity to unleash mayhem to innocent citizens.
Ya ce a lokaci kamar haka wasu ɓata gari na neman kafashe ta tozarta jama'a da basu ji ba basu gani ba. Ya ce ina roƙon duk al'umar jihar Plateau su roƙi matasa ɓata gari da su maida wuƙansu cikin kube saboda mu zauna lafiya da juna.
And I urge all strata of leadership here in the state, religious leaders, traditional leaders.
Kwamandan na STF ya ce ina roƙon dukkan mahukunta a jihar Plateau da shugabannin addinai, sarakunan gargajiya da masu unguwanni da masu riƙe da mukaman siyasa da su ba matasan su shawara don su guji tada fitina. Shi ma kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau on the adi wanda ya ba da sanarwa ta kafafen yaɗa labarai ya buƙaci jama'a ne da su kasance a cikin gidajensu.
All persons around this area advise in their own interest for their own safety to stay indoors.
Yace duk wanda aka kama a waje za a damƙe shi a kuma hukunta shi. Kwamishinan yaɗa labaran jihar Plateau Yakubu Datti ya mun ƙarin haske kan lamarin.
A gaskiya mun samu rahoto kuma su hukuma sojoji da su polisa da NCDC duk sun fito.
To jama'a suna tambaya ba su ma san musabbabin tashin wannan rikicin ba ko kun samu bayani daga su jami'an tsaro?
Ai abin yana ba kowa mamaki domin da damuwar ya farke har an samu zaman lafiya. Banda haka a jiya din shi STF commander har da ni Agun da sauran jama'a mun yi zama da shugabannin addinai da matasa da yaran shugabannin anguwanni duk a wannan jihar inda kowa ya mika kai ya nuna cewa za a yi tafiya tare. To a waye gari kuma wannan abin ya farke shi yasa wayansu suna ga kamar akwai maganar siyasa a ciki. Akwai maganar wanda wayansu kawai su dai suna so kar a yi zaman lafiya domin suna so su gina suna ga siyasar su zai ci gaba in ba a yi zaman lafiya ba. To duk wannan kuna ga cewa ba zai taimaka mana ba. Kuma banda haka ina son nanaita cewa kauti din nan da aka daga zuwa 10 yana nan haka ba za ki rage ba.
Akwai matakin da gwamnati ta dauka don tabbatar da wannan zaman lafiya?
Muna kira ne ga jama'a musamman iyaye da shugabannin su yi kokari su yi zama da yaransu da kuma matasa da ke anguwa domin a ga muhimmancin zaman lafiya. A banda haka jike-jiken mai shi ya saki mana toya tsafarya domin sai ka ga ana yaɗa wa hotuna ne da labarai ne da ba kai ba gindi kawai ana yaɗa to wannan wayansu sun gani sai tayar musu da hankali. Shi yasa muna roƙo don Allah jama'a a yi hakuri a duba a yi bincike duk hoton da aka nuna maka ko labarin da aka tuna maka ta bincika ka ga akwai gaskiya a ciki.
Kwamishinan yaɗa labarai a jihar Plateau kenan Mr. Yakubu Datti. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.